Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Niger a tashar mu ta VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya duk a jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Talata shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu Hawwau Abdul Karim ta sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Wakan marigayi kenan Umar Sarkin Gurmin Ghana. Kamar yadda aka saba ni Hawwa Abdul Karim yau faniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana.
Jalla zargin baiwa.
Yau ma shirin zai fara da taron baje kolin kananan sana'o'i da daliban jami'an koyon ilimin aikin jarida suka yi. Sannan mu saurari tattaunawa da Alhaji Manaf, Technical Advisor Hajbord, inda zai ba mu takaitaccen tarihin sa. Sai mu saurari cikakken wakan Umar Gurmi, Sarkin Gurmin Ghana. Mu kawo karshen shirin da kwalama. Babban jami'ar horar da aikin jarida wadda yanzu ta girma ta zama University of Media Arts and Communication ta sa ɗaliban makarantar baki ɗaya kirkirar sabbin ra'ayoyin sana'o'i da sarrafa su da dabaru da yadda za su samar da su da yadda za su shigar da su a kasuwa da kuma gano hanyoyin yin sana'o'i daban-daban. Sannan jami'ar ta sayar da taron inda za su baje kolin dukkanin ra'ayoyi da sana'o'i da suka kirkira. Ga bayanan wasu ɗaliban yayin da muka tattauna da su.
Sunan Emmanuel Kwabnose.
Kai student ne GIJ?
Student ne GIJ Diploma 2. Last semester na kinga.
So me kuke yau?
Yau muna Enterprise Development Fair. Wangan program yin mu wada skills in mu cikin yin business
aiki annu
saboda shine abinda mu yi mu samu kudi mu ta duba diyan mu yani mu yi sayo shine program muke.
Assalamu alaikum. Ya ku ya sunan
Bikaya Siba.
Yau mera ki fadi game da abin da kuke yi yau ga a matsayin ki na daliban makarantar ga
muna bin ga entrepreneurship fair. Sunan company mu ne Elite Transfer Company. Abinda muke yi ne muna
different
haka muke yi. So aside that mun tanye su su park kayan su su kai new location and after that we sort out the unwanted materials that they don't use for recycling.
Okay, bayan abubuwan ga duka kuma kuna tattara kayan da bai da kyau ku sarrafa shi wani abu daban yana za a yi a taimaka a rage shara cikin gari ko ba haka ba.
Akwai several ways that we can benefit from this thing because we have been able to mun kawo business idea from different backgrounds. Mu team kamar 16 mun kawo this business idea. there not only for this fair but also continue after school. Muya musamu kudi kadan kadan mu taimaka iyayen mu ba game da school da muke zuwa don mu san kaman ba kudi mun ba mu yi wanga mun taimaka ba we will be stranded
sun baki taba yin business ba wannan ne farko
eh wanga ne farko don wanga lunch initiative da sun ka kawo muya mun kawo daban-daban abubuwa daban-daban mun exhibit wanga abu ya bude ma mu duka anya mu yi abin da yafi wanga wata rana this one has really prepared us for the future
ya cika ka entrepreneur gobe
yanzu haka ni da kai na yanzu na san kaman na iya kawo abu yi in samu kudi in kowa bai taimake ni ma ba na iya bring that idea on board so
wannan abin ya gina ki kere kanki ko kowa bai baki aiki ba kere kanki ki fito aiki da kanki kiye ki sarrafa su har kiye ki da kanki wani shawara zaki ba
don shi na so in fadi ma colleagues na ba in suka samu wani opportunity game da wani fair to involve jikinsu su kawo wani abu something exceptional something that will bring value to the society so that mu duka mun benefit from it
so after school this gives you an idea
wannan yafi karfin dama da na samu bayan karatu zan shiga fagen sana'a dama na samu ilimi anan domin mun hada kanmu ne a matsayin kungiya daya kowa ya bada ra'ayoyinsa sannan muka yi muka fito muka bada wannan abin da kuke gani har ma muka sayar da wani anan yayin da muke baje kolin sana'o'inmu wani dama ne da nake ganin zai taimaka min rayuwana bayan na kammala karatu
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kafiya sunanki?
Sunana Adama Hussein. Ni talibati a makarantar koyon aikin jarida da wanda ke Ghana. Shine University in Ghana, Best University of Media and Communication, Institute of Journalism.
Na to yau mun ga makarantar ku an kakkasa ku me ya kawo wannan?
I introduce muna course guda sunan shi entrepreneurship. Now, entrepreneurship wannan course nan malamin mu ya ba mu labari cewa kuma ba mu zama haka a dai gwada muna abu muje mu zana jarrabawa kawai a'a mu da kanmu mun kirkiro bayi daban-daban kan business and sana'o'in da mu muke so mu yi kuma a karshen mako duka mun zo gwada yanda aka yi duka kuma ba wai ka gwada ba in ka shi kaman da ka yi shinkafa haka wani irin shinkafa da ka yi wani irin shinkafa mutane da ka ci shinkafa nan ka zo da ka sarra mutane sun sai malamin mu kuma ya sa ya bari mun je wuri hukumomi daban-daban da mun kaman hukumomi mutane da ke cikin abinci
hukumar kula da abinci da magunguna
da irin su wayannan duka mun je wurin su so mu ga ya musu kamar ra'ayin mu ke ga sana'a da muke so mu yi ke ga yayi mun ya muyi shi shi su ma suka bari mu suka fahimtar da mu shi muka gane experts da ke cikin field din mutane da suke yin sana'a
suka kore cikin aikin
career route cikin entrepreneurship sector nan sun yi muna workshop sun yi muna seminar sun gwada muna abubuwan da ya kamata mu sani bai kare ba sun nemi muna lawyers suna so mu san legal aspects of entrepreneurship muka tashi da mu yi sana'an nan mun iya to yau abun mamaki mun zo ranan nan mun zo mun nuna namu kowa na jin dadi kowa na alfahari saboda ba wasa bane ba malamin mu na nema abun da ya zama wow abun da ya zama abu daban da ba taba yi ba kuma
cikin kasuwa
ba shi
kuma yana cikin kasuwa zama daban
yanda da yi ko mu ya mu sarashi nan Ghana ko mu ya mu kashi ko yana zama standard abun ya zama standard shi sakamakon ni aka group na aka mun yi kako ana kifi ne yan Ghana suna kiran shi kako
wani kifi ne bushashe mai karfi ana saka
miya kuma ana sa cikin miya shi ya bari miyan na dadi kuma yana kamshi yana bada dandanowa cikin miya to mu kuma da muka tashi yin namu abu daban shi muka nemi kifin nan shark ne shi muka je muka bari ya bushe da kyau saboda hukumomin sun ba mu labari yanda da mu yi shi so ya zama cikin kasuwa ya dade shi sa mun zo mun bari ya bushe sosai kuna muka yi shi cikin gari da chunks shi sa yanda mutum ke so duka ya same shi mun yi shi daban-daban amma kifin nan noni amma kuma yanda muka yi shi nan yayi ya dade for as long as 3 years
shekara uku
amma akwai dan waye mu kuma wanda suka yi abubuwa masu mamaki kawai ma akwai karan su da suka use rogo suka yi bready da shi ba na mai kai ba sun dake sun yi wani cookies abubuwan da ake cin abin kuma wurin su mutanen da suka shigo cikin
lafiya
kiwon lafiya mu da su ne first aid din nan su ma sun doke wannan sun kogo da mu wannan ruka abu mai kyau ne kuma ya kamata a ce dan adam ya san wannan
ya kike ganin goben matasa as an entrepreneur
oh abu ne mai kyau kuma mu kamar yanda malamin mu suka ba mu dama mun kai irin wannan don sun bari mun fahimta mun samu ilimin wannan kuma mun fahimci yanda abun yake shi sa duk wani cikin mu da ya tashi yace dai yin wannan sana'a mu kan shi duka ya iya yayi kuma abu ne mai kyau don yanzu ba aiki kuma ana nana ce mu nemi mu kanmu aikin yi shi sa wanga dama ne babba kuma mai kyau in yayi haka ne mutane da yawa sun ta yin kasuwanci mu kansu ba kowa da ta zuwa wurin gwamnati ya nemi aiki ba ina ga a university Ghana duka muke yin irin wannan ni haka da nazo jami'an ga na san abu da ya kawo ni
tattaunawa da daliban kuma mun samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron baje kolin sana'o'in daliban ga abin da shi ma ya faɗa mana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ya ku ya sunanka?
Sunana Yusuf Tajuddin.
Na ganka a nan wannan taron da aka dalibai ko ce matasa ke nuna ra'ayoyinsu kan yadda ake kirkiro sana'a. Kaga wannan abin wani abu ne na ci gaban rayuwar matasa?
Eh, abin da zan ce ne na farko abinda ma nazata nazo dan iske sai naga kamar yafi ga abinda nazata saboda ban taba gani irin wani makamanci haka ba kuma wannan abin ina ga an tura shi kowar masana'anta wallahi zai samu ci gaba dalilin fa ne haka saboda wasu wurare da muka bi ko muka je muka bi muna tambayan maganan baki su amma bane muka ga sun kirkiro wanda za su sa a kasuwa gaskiya ya burge kuma ya babbanta da ababen da mu dai namu abinda muka faɗi ne kawai shine kamar yanzu ba komai ne ake akan suna da dama suna batun wai telephone number suke use saboda in za a ce muka ce na'a mu dai muna kaman da su shiga cikin kasuwan ba mutane su kasuwa ababen da suka kirkiro saboda wani abu ne da ya kamata in yankasa suka gani ya samu karbuwa bisa saboda nan ake sai kaya kuma na ga wasu da suka yi wasu kamar kwakwa suka yi shi a dagari
kwakwa
kuma packaging ne wasu so unique da in ka gani ko da ma baka taba sai ba farkon gani
kwakwa da ake miyan kwakwa
dai da ake yi da shi ko da ma baka taba sai ba za ka iya ka sai ka je ka ci saboda yanda suka package abin su na biyu kuma na ga wasu sun doki rogo sun yi ababen naji ya kai kaman biyar da shi rogo daya sun yi pancake sun yi bread sannan kuma sun yi cake da shi ababen naji suka yi wani abin sha kuma da shi which na yi mamaki ne saboda ban san rogo kadi ma za a iya samu abab ga sunan dai sannan kuma boy and kuma suka ma lecture kan batun wani health center ajiya abin ya burge ne kuma gaskiya in an sa shi a ko'ina zai samu kuma ya ayyamu da su samu wani abin da za su kuma ba a ganin suna da wanga ilimi na boyo sai irin wa'anga ababa ya fito saboda abinda na zo na gani ya wuce
kana ganin kowane jami'a su saka wannan
abin da gaske banda ma a fara ma shi sai mu ce kaman primary school saboda akwai wasu nanan Allah ya ba su wani healing amma in baka iya ka tambaye ko ya fito da shi baka sani domin wanga abu wasu nanan kuma nasu ka duba kadan za ka kara kai sai ga kuma ya zama wani abu babba sai sa wanga ya kamata tun a fara ne har a shiga da shi university saboda ka a kare kowa ya samu inda yake kamar ya kore kai kuma zai ci gaba shi mai ci amfani da shi
shawara ne zaka ba wa daliban
okay daliban dai na farko dai sanja zai ce to kamar waɗanda na zo na gani yau na farko na san duk kowa iyayen shi da su yi a fari da shi saboda sun san koda sun kashe kudi akan su baban za su kashe saboda wanga kurun ma da muka zo muka gani ina da ɗaya mace ko namiji cikin abin wallahi zai babban alfahari shi yasa su ci gaba da irin ababen da suke na neman ilimi kuma na neman kirkiro irin waɗanga abin da
za a yi
aka riga saboda wasu kuma su gani su kuma su iya su
to bayan wannan kuma shugaban cibiyar kula da masu huda da jama'a kuma babban malami a babban jami'ar koyar da aikin jarida wato University of Media Arts and Communication Reverend Yao Odami Jao ya bayyana irin damammaki da waɗannan dalibai za su samu.
The future of this particular event, which is the Enterprise Development Fair.
Gobe wannan bikin baje kolin kirkirar kananan sana'o'i da dalibai suka yi wato Enterprise Development Fair a Turance. Akwai haske sosai kuma yana cike da buri. Ba za mu tsaya nan ba. Za mu tabbatar da mun sadar da daliban wayanda suka kirkiro sabbin kayayyaki ko kuma suka kirkiro sana'o'i da manyan 'yan kasuwa da masana'antu domin samar da damammaki. Baya ga haka kuma muna karfafa gwiwar daliban da su yi amfani da wannan damar da suka samu domin su zama masu sana'ar kansu. Wannan zai taimaka musu wajen magance rashin aikin yi a kasar nan. Za su zama 'yan kasuwa da samar da nasu sana'o'in da samun kuɗin shiga maimakon dogaro da wasu domin su samu aikin yi. Ba wa kawai muna farin ciki game da yiwuwar taron ba, har ma da manufar da ke tattare da shi. Burinmu shi ne mu cike gibin da ke tsakanin masana'antu da ilimi. Muna koyar wa ɗalibanmu amfani da ilimi da suka koya zuwa yanayi a aikace. Abinda muke gani yau shi ne bayyana abubuwan da suka koya a cikin aji, sannan suke aiwatar da su a aikace. Wannan taron yana ba da dama ga ɗaliban domin su fahimci yadda ainihin ka'idar aiki yake. Akwai haske a goben su. Za mu ci gaba da yin hakan. Bugu da ƙari zai koya musu tsarin gudanar da amfani da baiwar da Allah ya musu, saboda kowane ɗalibi yana da rawar da ya taka wajen shirya wannan taron. Matsayin wannan jami'ar koyar da ilimin aikin jarida, fasaha da sadarwa shine yanzu kashi 40 na koyarwarmu zai zama bada ilimi a aikace, sannan kashi 60 a rubuce. Wannan shine babban abin da muke son mu aikata. Bayan sauraron taron baje kolin ɗaliban makarantar jami'ar koyar da ilimin aikin jarida, yanzu kuma mu saurari wakan marigayi Umar Gurmi, sarkin gurmin Ghana.
Bismillah Allah mai dare mai rana mai gumi mai zanyi jalla zargin baiwa Allah madogaran bayansa banin na baiwa nawa jalla ba mahanin bawa ba na tamandula yaro na tamandula la ilaha illallah kungiyan marzizi banga guna da bamandula ba kuma da wani ba zawa ne in gaji wani ba banza ba Allah zargi duniya kayan baba don gariya ba ai mai layya yana jin nama kayan baba don banza ba ai mai gudi yana jagalinsa zangi duniya idan wani ya gane wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya zaba wani ya zaba wani bai zaba ba na mandula yaro na da mandula na da mandula yaro na da mandula.
Saurari wakan kuma mu shiga fagen jin takaitaccen tarihin Alhaji Manaf, dan siyasa ne, technical adviser Hajj Board ne, kuma mai fada aji a nan Ghana.
Assalamu alaikum Alhaji, da wa nake magana?
Kana magana Alhaji ko kuwa Honorable Manaf Muhammad Usman, administrator ko kuwa technical adviser na Ghana Hajj Board, aiki da kuka abin da portfolio na kenan daga Hajj Board.
Wane ne
Alhaji Manaf? Alhaji Manaf na tare da kungiya NPP. Na saya takara na 2024 as parliamentary candidate na 2020 election, amma ban dace ba.
Daga wani mazabar?
Daga Ayawaso North, daga na Accra Mamobi, ko Accra dai Ayawaso North, ticketin NPP. Ni musulmi ne kowa sani, kuma ni Bachambe.
Na kai karatu?
Nai karatu daga Saudiya, King Saud University daga Riyadh, kuma na graduate cikin 1990 daga College of European Languages. Na soma abin ya soma da Hajj Board da bin da ta sani kenan da me without being kama kama me bin zan gwada kin a ina gan kama inde zai batun haji so far na kaunin the longest serving kama member na harakan haji don na serve under almost president Kufuor na serve under president Atamus na serve kuma under president John Mahama kuma currently ga kuma president Akuffo Addo kuma so almost four presidents in the book
ka fudu shugabannin Ghana fudu nan
sha zai ma five ma na so ba
shi shekara 19
exactly na kisa ni da aiki dai na haji to muna cikin dai da mu aka haraka kuma na fara from tax force na zama director of identification muke yin ID card na zama move na sha ni bisa kare say from when I elevate now to sunan shi administrative secretary from there 2017 ali yo nazama abin administrator kuma na adboard kuma currently kuma ni kuma technical advisor sasa portfolio nan da nake dey go through so far kuma to bombe san abin da
ali jami'a daga saudiyan kai ko dai bangaren karatu
daga saudiya nayi nayi
karatu wanne da wanne kake da su
well nayi arabic English kuma professional kuma knack carry as translator
kamar ya
translation yeah, from Arabic to English kuma part of requirement kana da kaska da one background cikin Dutch kana kwa background kuma cikin French amma ban sai nan ga sai kuma na speak French ko Dutch sai Arabic English wannan abin
da kana da yare nawa Arabic English Hausa Ankara
ni bacin Benisa wannan bar mu farko ba shine first math kuma yare na kenan sai shine first language da ko ina shi ya kwana mun shi
san ba mutanen wani gari ne
mutanen Ghana ne wa mutum na number yes
kana da cambanci kana da larabci kana da turanci kana da Hausa
na asantanci
ga ankaranci yaren Ankara
shire mu Allah godiya kuma kowa wanda ya san inda muka background mu duka yaron zango fofo wa karfe ne na je makaranta ma da suraka Allah ya cika Sheikh Salih Suraka babban malami nake da Malam Sami Suraka sannan babban malamin shi baban shi Malam Salih Suraka shi Malam Suraka za makarantar da yake ya share wa san je ga fofo wa din ne karatu ke from there na je airport police primary school sannan ni ma to primary school middle school bayan wani na je Wakes College sannan je Ghana Institute of Languages 1983 na samu scholarship sannan je abin nan ke Sao University na da naso ma da Arabic Language Institute for 2 years bayan wannan na shiga university zan yi course naso ma da Islamic Studies after one semester sannan no sannan defer course na change into abin na je ita bari shiga College of Arts College of Arabic European Language shugure mai yin translation shine kare bayan na gama na je Australia University abin da Sydney College of English bayan na gama wurin na je Stott College daga Melbourne Victoria da na yi political abin na studies kin da da diploma certificate kin abin da politics abin da college na more into politics
to masu sauraro kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar karkar shirin bari mu leka bangaren kwalama
wayo Allah duwo duwo
eh gayyato Hajiya Failatu
wani abinci zaki muna yau
yau zan yi muku tubani
yake yin tubani
yes tubani ni recipe na zan baka so with tubani ka iya ka bidi beans yake wake ka bidi bambaran beans yake ana kira bambaran beans kuwa
manyan
beans nan round nan bi wake nan ka grinding shi into powder
to ka nika shi ya zama powder
yes kan nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder
kan nika shi manyan wake ne shi ma ya zama
powder so shika sieve
ka san kade
then ka diba waken nan kadan da manyan nan kadan duka powder shin nan ka gama
okay ka dibi wan kadan manyan nan
yes.
waken kananan nan da kan nika ne ka gama
yes mm-hmm. so big products bi wannan duka ka gane kaman da proteins kenan mm-hmm. they are all very good proteins mm-hmm. so shika gama ka sa tankwa kadan in kana da wani specific herbal spices natural spices preference anka ka iya ka gama
yaje
wuta kadan kadan wanda ke kike cin gida ka feel kaman da yana da kyau ya baka
okay ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so
yake
gidan ke kike kisa
period ka sa kadan cike shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix in kana da hand mixer she formal ne for caterers yayi easier baka amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin CZ
mutiya
kaya ka doki ka sa kafanka ka nika
buga kamar yadda ake buga kose
that is it
ke ya kamata yayi laushi
yayi danko so ka buga but in kana da hand mixer or the full machine of the mixing mixer ya buga shi ya baka in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way kaya ka bidi raba white raban da muke tuwo da shin kaya ka bidi wannan roba shika diba quantity kadan sa shike ka daure but before kadiban nan doki ha spoon kadiba kadan sa kadan taste nan ke mai son tankwa dewa ka kara tankwa dewa ke mai so gishiri dewa sa gishirin ka dewa yanda na fadi nan your spices naturally kaya ka sa kita school boys wannan sa so in ka daure before then nan ya fi kana da silver akwai wa cikin shi kadan sa kan wuta sheka samu wani leaves
ganye
kadibia inside
ruwan da ka gika ruwan zafi
cikin nan you understand leaves nan zai bari abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saucepan
ruwan da ka san silver
that is it so kadibia kan juna sheka yi wutan ka low heat kadan not much not plenty nka dibia duka kan juna then you cover it so when you cover it for some time let's say maybe 15 to 20 minutes depending on the quantity shake up yayi kadan ka suka bude nka bude ka gan kaman da inda time da ka zaka sa she na ruwa yanzu ya zo ya gama
ya gamu ya mashe
ka kara kaman 5 minutes to it to be sure that chicken shin nan ya nuna da kyau shika doki guda ko ka off
wutanka
and I am sure at that time
ya nuna
even with ba ka samu ruwa cikin daya ma kuma so you don't even need to pour the water
wannan
so shika cire ka doki plate kanin yankashi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yankashi life yana ciki
ka shi da tsari yayi kyau kaman
shapes ka ba tubani nan shapes she now in ka kare wannan side of the tubani kan yankashi even shapes nan you can eat it with any choice of your proteins
ko wani rabbit fat ka ci
wele fish beef chicken whatever now the sauce to eat it with kaya kachi shi da stew kaya kachi da shito but it is best eating with one nan kulikulism
okay garin tanka gari
yaji muna da sogum muna da all those kinds of
yaji nan kaya yaji
yes to eat with it and then you'll be fine in kana so kaje typical local to kaya kaje side and using a shea butter for it
and then come man kade
gani banka shea wooden and you have a total healthy meal to take with the shea butter
da gode sosai
to mun gode kware da gaske da wannan
duka masu sauraro anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su sai kuma Fiona wa Mai Nambidu wacce ta daidaita mana sauti da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.